dabban masu zabe ne maza da mata suka fito domin kada kuransu a birnin Lagos da sauran jihohi dake kudu maso yammacin Najeriya musamman ma da jihohin da ake gudanar da zabukan gwamnati da suka hada da jihar Lagos da jihar Ogun da kuma jihar Oyo bayan zabukan yan majalisun dokoki na jihohi a jihar Lagos dai gwamna Babajide Sanwo-Olu tare da mai dakin sa Ibijoke sun fito domin kada kurun nasu tunda sanyin safiya a mazaba mai lamba 019 Latif Jakande Avenue dake anguwan Ikoyi gwamna Babajide Sanwo-Olu wanda ke fuskantar kalubalanta daga yan takarar jam'iyyar Deba Badebo Rogers Vivo da kuma Abdul Aziz Adedira na jam'iyyar PDP yayin ba da yanda ake gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a birnin na Lagos kawo yanzu haka dai sauran yan takarar mukaman na gwamnati da kuma yan majalisu suka kada kurun nasu a mazaban su daban-daban sai kuwa hada zababban shugaban kasa mai jiran garo Bola Ahmed Tinubu wanda ya kada kuransa a unguwar Ikeja kamar dai zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata wannan ma dai an samu jinkiri na jami'an zabe a cibiyoyin zabe daban-daban sai kuma isowar jami'an zabe ke da wuya aka fara tantance masu kada kura'a kuma tunima wasu suka riga suka kada kura'un nasu suka wuce gida ganin cewa babu mutane da dama a cibiyoyin zabe da na zagaya ga dai abinda wasu masu kada kura'a suka sheda mani a wasu cibiyoyin zabe dake unguwar Agege
suna Nuwa Safiyanu anan mazaba na Oduwa Junction
to ka yi zabe
na yi zabe alhamdulillah na yi zabe
kuma babu matsala
alhamdulillah ba mu ala gaskiya kamar da aka saba a koda yaushe nan wajen za a zo a yi zabe ba hayaniya ba komai wasu ma ga suna bal masu da ba yana tsokarin zaman lafiya dake wajen insha Allah
amma ai kan babu mutane
eh to gaskiya ni da kaina da na fito abin ya dan mamaki a da kai ko kuma ince ya ban mamaki bai ban mamaki ba so kowa ya san wannan eh mutane ga nan ba fitowa suke zabe ba mu da ba muke fitowa eh kuma kaga wancan na shugaban kasa mu haka ya kasance mu da mun fito mun zaben mu sai dai wanda muke da mutanen su su ne suke dan ba da tsoro su ne mutanen can Inyamurai to kuma gashi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban kasa
sunana Halimatu Usman eh na yi kuri'a ta ba laifi ba matsala a ciki Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi abinda nake so ƴan uwan mu ku fito ƙon mu da kwarkwatan mu ku fito mu yi wannan zaben amfanin kanmu ne ba wai ba amfanin kanmu bane in muka yi kanmu zata kuma mu ringa cewa insha Allah ko menene ba wai ya kasance mu cin wani ba wani ko ba haka bane wani sai ya ci a'a ba haka bane
ta bangaren jami'an tsaro kuwa lunguna da sakuna na birnin Lagos akwai jami'an yan sanda kai har ma dai da sojoji dake sintiri har ila yau akwai jiragen sama dake shawagi domin sa ido ta kuma ba da rahotannin duk inda suka ga alamun tashin-tashina har dai lokacin da na aiko da wannan rahoto babu wani alamu na tashin-tashina a birnin na Lagos da kewaye babin ya jibin murya Amurka daga Lagos